mita 88.5 da LFM zamani Abakar Sabo daga rukunin kotunan Major Street dake unguwar Gedigedi Kotrot inda kotu mai lamba 14 dake karkashin mai shari'a Mustapha Sa'adati aka gurfanar da wani mutum mai suna Idi Musa dan asalin garin Fataskuman dake jihar Yobe wanda ake zargin sa da laifin lalata da wata wato mai tabin hankali shi dai wannan wato Idi Musa ma'aikacin babban mota ne kuma motar su ta lalace can a kudancin kasar nan inda mai gidansa ya roki da dauko shi a wata mota a kawo shi karamar hukumar wadilaka nan kuma ya nemi yadda zai koma garin su na Fataskuma anan ne ake zargin ya kewaya bayan wasu motoci ya samu mota mai tabin hankali wanda ya fara roƙata cewar ta taimaka masa daga bisani kuma ake zargin cewar yayi abin da ba shi kenan ba wannan yasa aka gurfanar da shi a gaban wannan kotu kuma lauyan gwamnati wata take gabatar da kara a kotun wato Asma'u Salihu Ado ta roki kotun da karanta mata wannan da karanta masa wannan kunshin tuhuma da ake inda ɗaya daga cikin ma'aikatan kotun Yusuf Muhammad ya karanta masa laifin da ake masa wato wanda ya saba da sashi na 283 da kundin laifuka na ƙasa bayan kuma an karanta masa kunshin tuhumar ya musanta zargin da ake masa wannan ya sa mai shari'a Mustapha Sa'adati ya buƙaci da a tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali zuwa ranar 23 ga wannan wata da muke ciki domin a dawo da shi a kuma dora daga inda aka tsaya kasan idan hali yayi anan gaba kadan zamu dawo a karo na biyu dan jin mu da muryar shi wannan matashi in har ya yadda zai magantu da mu Abakar Sabo akan mita 88.5 da LFM zamani daga kotun Major Street mai lamba 14 dake Gedigedi Court Road karkashin mai shari'a Mustapha Sa'adati.